Ɗaruwa Amurkawa ne daga sassan kasar daban-daban suka yi dafifi domin yi wa shugaban mabiya ɗariƙa Katolika marhabin a ziyarar da ya kawo a nan Amurka. Kuma fadar White House ne wuri na farko da ya fara yaɗa zango kafin in an jima ya zirce majalisar dokokin kasar ta Amurka. Sai dai a yayin ziyarar tasa an yi masa marhabin irin na alfarma kuma mai ƙayatarwa da yake wa baƙon nasa marhabin shugaba Obama ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa baƙo mai ɗauke da abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe. Ya ce Fafaruma mutum ne mai nuna ƙauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na Allah. Shugaba Obama ya bayyana Fafaruma a matsayin jangwarzo wanda ya daɗe yana taka rawa wajen ganin ƙasashen da ke faɗa tsakaninsu sun sasanta domin rungumar zaman lafiya. Ya ce sautari kalaman Fafaruma na ƙoƙarin kyautar rayuwar mai ɗan ƙaramin ƙarfi ne da ma al'umma baki ɗaya. Da kuma shugaba Obama ya taɓo batun dangantakar Amurka da Cuba sai ya ce ba shakka Fafaruma Francis ya taka rawar gani wajen ganin Amurka da ƙasar ta Cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakanin su. Ga dai abin da shugaba Obama ke cewa game da wannan batu.
It shows out the promise of better relations between our countries, greater cooperation across our hemisphere, and a better life for the Cuban people.
Mai girma Fafaruma, muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen ƙasar Cuba, inda ka dage sai da kaga mun sake ƙulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasar. Sai dai shugaba Obama bai kammala jawabinsa ba, sai dai taɓo irin yadda Fafaruma ke taiwan faɗakar da mutane ƴancin barin kowa ya addininsa. A nan ma ga abin da shugaba Obama yake cewa.
Here in the United States, we cherish religious liberty.
Mu a nan Amurka muna mutunta ƴancin addini domin ba ruwan wani da addininka. Kowa na da ƴancin yin duk irin addinin da ya zaba, musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi. Shi kuwa nas jawabin Fafaruma Francis ya ce a matsayinsa na baƙo a wannan ƙasar yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu riƙe da harkokin demokuraɗiyyar ƙasar irin nasu sha'awarin da zai bunƙasa rayuwar jama'a gaba ɗaya. Ha kuma Fafaruma ya ce zai kai ziyara a Philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen nan da suka shiga cikin halin damuwa, da kuma ya taɓo batun rawar da ƴan ɗariƙar Katolika ke takawa wajen ciyar da Amurka gaba. Sai Fafaruma Francis ya ce
Catholics are committed to building a society which is truly tolerant and inclusive, to safeguarding the rights of individuals and communities.
Mabiya ɗariƙar Katolika da ke nan Amurka har kullum fata da kokarin su shine ganin an samar da al'umma mai juriya da sanin ya kamata, musamman akan abin da ya shafi ƴancin gudanar da addini. To da yake Fafaruma kuma ya taɓo batun dumaman yanayi, yace akwai buƙatar mutane kowa ya ba da nasa gudunmuwar domin kawo sauƙi ko kuma ƙarshen wannan matsalar. Na tambayi Reverend Father Vincent Peterson da ya zo daga Ohio ko menene ra'ayinsa game da wannan kalami na Fafaruma. Shine sai ya ce da ni,
the climate is changing and it's because of our extreme use of fossil fuels and it's because of the our greed and wanting more and more, and we must change.
Mashaka batun da Fafaruma ya faɗa game da canjin yanayi gaskiya ne, kuma mutane mu ke kawo shi saboda yawan amfanin da muke yi wajen sarrafa abubuwa. Idan kuma ba mu sara muna duban bakin gatari, to akwai matsala. Don haka batun da Fafaruma ya cewa mu mutane mu ne matsalar canjin yanayin, wannan gaskiya ne. Sai kuma an canza ne, yanayi zai canza. Yau dinnan ne dai ake sa ran Fafaruma yayi wa ƴan majalisar dokokin ƙasar na Amurka jawabi.